Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da kofin zakarun Turai na kwallon kafa da ake kira Champions League, inda ake can ana karawa ta biyu a kasar Spain tsakanin Villarreal da ke rike da kofin Europa League da kuma ta kai a wannan matsayin na semi-final ko kuma demi-final na Champions League din na bana, bayan ta gwamcikiwa Bayern Munich ta kasar Jamus a zagaye na quarter-final ko kuma quarter-final a daya hannun da Liverpool da ta yi mata ci biyu da nema mako guda da ya gabata a kasar Ingila. Wasan na biyu na wannan kwambalar ta bana a wannan matsayin na kusa da na karshe ko demi-final zai wakana ranar gobe a kasar Spain tsakanin Real Madrid da Manchester City. Kungiyoyin guda biyu sun kara a kasar Ingila mako guda da ya gabata, inda Manchester City din ta yi nasara gaban Real Madrid din da ci 4-3. Game da wannan wasan na gobe tsakanin Real Madrid da Manchester City, dan wasan club din na Real Madrid David Alaba ba zai samu damar buga wasan ba na gobe idan Allah ya kai mu kasancewa a yau Talata bai samu damar kulluwa a wurin Atsayi ba. Shi dai David Alaba dan kasar Austria dake buga club din na Real Madrid na fama ne da jinciyo da motsansa, kuma bisa ga dukkan alamu ana iya cewa har yanzu jijiyoyinsa ba su saki ba balle ya buga mola ranar gobe. Shi ko shugaban kungiyar kwallon kafa ta Olympique de Marseille OM ta kasar Faransa yanzu haka yana ta kai gwamro mari domin ganin kocin kungiyar Georges Sampoli ya kara rattaba hannu akan kontragin sa domin ya tsaya ci gaba da horar da kungiyar sama ga shekara 2023, shekarar da Argentine ya da ke hadasa da kungiyar Olympique de Marseille ke zakuwa karshe. Georges Sampoli ya daita doko madarra kungiyar kwallon kafa ta Olympique de Marseille ta kasar Faransa tun kabara gamarta a shekarar bara. Ita dai kungiyar ta OM ita ce daya tilo a kasar Faransa da ta taba lashe kofin zakaru na nahiyar Turai na Champions League a shekarar ta 1993, kuma tun kama ragamar wannan kungiyar ta OM Olympique de Marseille a bara kocin mai zafin nama ya kai ta zuwa yanzu a matsayi na biyu na teburin kakar kwallon kafa ta bana ta kasar Faransa, kuma za ta buga wasa na kusa da na karshe na biyu idan Allah ya kai mu da Feyenoord da Rotterdam da ta yi mata ci 3-2 mako guda da ya gabata a kasar Holland. Idan muka leka a wasannin Conference East na kwallon kondo na kasar Amurka kuwa, kungiyar Miami ta sha Philadelphia da ci 106-2 a wasan kungiyoyin na biyu a wannan gasar. Kungiyar da ta yi nasara su 4 daga cikin wasannin da za a yi a nan gaba ita ce za ta kai ga wasa na gaba. Duk da a wannan kwambalar ta wasannin kwallon kondo na conference ta yanzu na kasar Amurka kuwa, Golden State da kyar da su dingo shi ne ta wa Memphis ci 117-116 a karan su na farko daga cikin neman nasarori 4 ga kowace kungiya domin kai ga wasannin na gaba na wannan kwambalar ta bana. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.